When I bust in the matter, I get paid. Now when I'm gonna need a killer, I know. Now so scared, sad, I need a woman. Now when I pull up with a convoy, they need a guy. You know, woman, they tell me they yeah. Now 'cause I'm a sendy, some put that bed dead. Just so dear, this sad, they gonna move it when we party. Keep respect by the outa, no less care when I outa. Now what she soon so sa? I do attack him in the air, yes, I just stand in a gun gun. Who can cool she? I just want be near. That you are not going to get a scene. Oh. This Suna suka na kunde na dote Albi, yeah, albi, dan oke Na kwa kwa sasin kisu bude Da la ya wansi sita dute Asikwa na na uta na peche Na kwa le kako wana panni Malanga wani yenda kagani La doma aiba karabane Tuna ni na kare na fataka Dollars na ke sosi landine So na kere achieving something ne Wasi sinche shetani ne ni Wasi sinche li marine Wasi sinche na kia jinkaina Na yu wata bazo la katua Fangel para kumadoguwa Dagani ntakaga saki mwawa Dati ntatan siyasa ABC ko PDP ko kuma dai NNPP wai ta busan yayan marmari musamman ma dai ayaba nazo da trailer ayaba din 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 ne ta shikanta ta yi zan dan dan bata ne ina ga dan bata sani bane kai duka shi ya sani wani ya ciya za su ja da ikon god shaya sin nun ta baya da sabbi an kun baya kun alam ta da kai sana umma da shaban kai wata kil wata kil wata kil duba ban san jin wata wata kil ina wasu ina zikiri suna gudu ni kuma ina langa Nazule nazuge zaran Dr. Masina mulmula jinga